we observe that there's likelihood there are some ID-making factories within Maiduguri town or within the suburb of Maiduguri. Now, I want to give a ransom of 5 million naira to anybody that could lead us to any of the IED factories. Anywhere in Borno, Yobe, Adamawa State, where there are IED-making factories, I'll give a total sum of 5 million naira ransom to anybody or any organization that could lead us to any of these
Kwamanda rundunar sojan operation lafiya dole ne je don Roger Nicholas kenan ke bayanin ba da hukuncin naira miliyan 5 ga dugoni ko kuma kungiyar da suka bayyana masa inda ake sarrafa babu mai kama daga cikin Borno da Yobe da Adamawa duk inda mutum ya san ana kera irin waɗannan babu mai ya ka mana bayani kai tsaye zamu ba shi hukuncin naira miliyan 5 a cewar Major General Roger Nicholas
because I know that this factories are within our communities and our communities know that these people cannot give more than 100,000 naira so I'm giving you 5 million naira for that information.
Yace na fahimci cewa inda ake kera waɗannan babban suna cikin jama'a ne na haka ina kira da jama'a da su ba bayanan inda ake kera irin waɗannan babban mai dan na san waɗannan mutanen ba za su ba ku fiye da naira 100,000 ba ni kuma gashi na alƙawarin cewa zan ba naira miliyan 5 da 100,000 ne kwarmata mana bayanan inda ake kera irin waɗannan babban mai
well over 300 to in that Boko Haram members who willingly surrendered to the military. We have over 1 million people rescued from the various areas of Boko Haram in various IDP camps. The number continues to increase on a daily basis.
Commanding Yace in Sakamuna da ƴan ƙungiyar Boko Haram fiye da 300 wanda suka mika kansu da kansu kuma mun ƴanto mutane fiye da miliyan 1 in saka suna nan duk muku fito da su wasu su suna ma sansanoni ƴan gudun hijira kuma wannan adadi yana karuwa ne duk wayewan gari.
It's also on record that several suicide bombers have been taken away by the civilians which is not known to the public or known to the media. So many have been arrested. There will be police from our DSS, from our trust. Over 25 others have been arrested or taken out.
Yace akwai kuma wasu yankunan bukin wake da dama da muka katse musu hanzarin su wanda jama'a ba su sani ba kuma ban bayyana mana ma labarai ba dan haka ba za ku sani ba amma akwai da damun su wanda muka katse musu hanzari ba tare sun tada abu mabuman da ke jikin nasu ba mun kuma kame wasu su da dama wasu na hannun jami'an yan sanda wasu na hannun mu wasu kuma suna hannun jami'an yan sandan farin kaya sai dai da 25 nan zaka suna nan mun kame su suna hannun mu na kuma tambayi komandan rundunar sojan shiya ta bakwai dake garin Maiduguri nake kira 70 wato brigadier general Abdul Malik Biyu ko taya mutum zai bada bayani idan har Allah ya sa ya gano inda ake sarrafa irin waɗannan babbai ga dai abin da ke cewa
mun yi bayani cewa duk jami'in tsaro offices na jami'in tsaro dukkan su dun kowa yana nan mun riga mun yi bayani dukkan da shugaban su ko police ko mu din ko wajen GOC din ko wajen tashiya ta commander din ko wajen SSS da dai sauransu da makamai har including ko wajen shehu Borno ne mutum ya je ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya ya ga abin da za a yi.
Sauran kai dai ko kana da yakinin cewa ta wannan tukushi zai kawo ƙarshen wannan kawo irin waɗannan bumabumai?
Kwarai ana yi amma muna so fiye da hakan a yanzu amma sai kowa da kowa an haɗa hannu a sa a yaki wannan al'amari.
A cikin ƴan kwanaki biyu nan dai aka samu hare-haren ƴan ƙunar bakin wake da dama kama daga nagarin Dambuwa har ma harin wani ƙunar bakin wake da aka kai a bakin barikin soja da ake kira Tiritiri wanda nan ma ya raunata wasu da kuma halaka wasu wanda ake ganin cewa bayyana wannan tukunci bai rasa nasaba da irin wannan hare-hare na ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin musamman ma na ƴan ƙunar bakin wake. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.